bangala, naga bangala, naga bangala, jebu besala katigari, naga bangala, jebu, naga bangala, jebu, naga bangala, jebu besala katigari. Ya ilahiya, ni kwa na shirya, karka sana raya dan adam yake ban sukari, naga bangala, jebu, naga bangala, jebu, naga bangala, jebu besala katigari. In kana tafiyar to ka dau hanyar ya ka dan fira shegu ne hakikan lamari naga bangala shegu naga bangala shegu naga bangala shegu bai sallaka tigari shegu ne a kasar shegu ne a samar in kana da uwa dole zaka shashiya su gari naga bangala shegu naga bangala shegu naga bangala shegu bai sallaka tigari mai fadi ya fadi mun guje wa madi gani gashe umfashi yasa hababan garari naga bangala Chew, naga bangala, chew, naga bangala, chew, bube sallaka tigari. Shi yake magana, kar mu ja fitna. In ku kai ne ka taba mu zaya ma albishiri. Naga bangala, chew, naga bangala, chew, naga bangala, chew, bube sallaka tigari. Lailatul qadari, kar a ce na bari. Kai muke kallo take sai mu hauyin zikiri. Naga bangala, chew, naga bangala, chew, naga bangala, chew, bube sallaka tigari. Wa yake san mu? Wa yake ba mu kaji ai dole ku bar mu in ka ja ga kabari naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari sayyidina ne ai fasihi ne auta ya gane in ka so ka ce mai nagari naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari ga tajallinka tufi ne danka ni ina son ka fashi yasa nake ma shi dire naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari shugaban alam tun gaban alam ni ka sa ni ciki so nake nazarce bakari naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari kansa na zare dan kwa ya hore ba abin da nake so kamar su je kai nazari naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari shehu ya ba mu dan kwa ya ba mu ba sani a gurin sha'irin ga sai alfahari naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari wa ya fifita wa yake banta ya cire sakata tun gaban fitar alfijiri naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari fatawul akbar ya wuce haka ba kar ku ce matsayi ne yasa nake mai shiri naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari dan gidan sa nake nan wajen na fike kai na baka mazur kai dadin albishiri naga bangala Chew, naga bangala, chew, naga bangala, jebu bai sallaka tigari. Sake mun dauri, kar a mun boli. Ya cire ya kwaci dole dole ma ku yi hakuri. Naga bangala, chew, naga bangala, chew, naga bangala, jebu bai sallaka tigari. Kai nake da gari, ba na ji da gari. Dan isa ta Halifa dadi nake so da wuri. Naga bangala, chew, naga bangala, chew, naga bangala, jebu bai sallaka tigari. Ya zamo gausi. Tun gaban gausi kai da zawiya ga sharifi dade nagari naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari sufi na gode sufi na gode sufi na gode sake bani tsantsan nazari naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari Chew, naga bangala, chew, naga bangala, jebu bai sallaka tigari. Shehu ne farkon nan da bai da farko aka samu farfaro pipi ko ku daina fito ya fi ku dauki kofi mun fi ku daina tsafi waka fi da fi da zafi rafi ruwan da zurfi kifi ruwan da zafi pipi akan yi canfi da rufi gidan mu rafi kefi akwai matsafi ku bar rubon ta kofi kai fi da fi nace tashi mu kama tsofi tsofi domin mu daina da pipi kama shehu ya fi naga bangala chew naga bangala chew naga bangala jebu bai sallaka tigari Chew ne taki shuki aiki mai ki yaki haka nan kwa bai da maki banki tafi tuki haba tashi bar alaki da bukin muke ta shauki burki akan sa mun yi magayi biki mafarki saki ake wajaki bi salla ne na kirki tankin cikin da saki muka sa muke ta aiki shine ya dau mataki sauki ciki da saki kulki aliyu saki da suwa ma ya na kirki babanta ne aboki da kabiru baka laifi na gaban Allah cew na gaban Allah cew na gaban Allah cew ku bai salla ka ci gari cew ne ya dauki tutar na fitar da baka manta sakata mu zarce mita mama ta suna bukatan fata mu sake mita bota mu bari ke ta domin ku na fusata mata a baiwa tota hasken wata da gata kyauta cikin abota kan samu yozu munta rata muke a mota ta ta a burtani ne nake ta tata ta ba kala a mota da bilali ya azurta
na gaban Allah cew na gaban Allah cew na gaban Allah cew ku bai salla ka ci gari
shehu ne gatan ka kana ta harka da wuya nabi ka tanka a gaban kana da laka kwadayi ta sa ka kuka wanka jikin da toka saka biyo halaka doka akan musarka duka uba da kaka
na gaban Allah cew na gaban Allah cew na gaban Allah cew ku bai salla ka ci gari
na gaban Allah na gaban Allah na gaban Allah ke ku bai salla ka ci gari
na gaban Allah ke na gaban Allah ke na gaban Allah ke ku bai salla ka ci gari
na gaban Allah ke ku bai salla ka ci gari
na gaban Allah ke ku bai salla ka ci gari
na gaban Allah ke ku bai salla ka ci gari
na gaban Allah ke ku bai salla